babban mai gabatar da ƙara na gwamnatin Najeriya Barista Muhammad Umar Isu yace a halin yanzu shari'un da ake yi na mayakan Boko Haram na tafiya kamar yadda aka tsara a Kainji dake jihar Niger.
We've had some convictions on Monday and even yesterday.
Ranar Litinin da ta gabata an zartar da hukunci akan wasu mayakan na Boko Haram, ko a jiya ma an zartar da hukuncin ɗauri akan mayaka 42 yayin da mayaka 62 aka yanke musu wani ƙarin hukuncin. Ana akwai kuma waɗanda aka sallame su don ba a same su da laifin komai ba. Ko yaya matsayin waɗanda aka sallama bayan kuma an tsare su na tsawon shekaru. Barista Sunday Joshua Ogira lauyan tsarin mulki ne.
Abin takaici tsarin dokokinmu na ƙasa ta yi wani tanadi na bawa wanda aka rike aka garkame na shekara da shekaru bayan shari'a ba a same shi da laifi ba, ai wani tanadin biyan diya mutum ya ɗauki rayuwarsa ya ci gaba ba. Alal misali a rike ka jiran shari'a shekara 5 zuwa sama, sannan kuma a zo a ƙarshe kotu ta wanke ka akan baka da laifi. Ya kamata majalisar dokokin da muke da su zauna a yi bita domin a samu mafita akan irin wannan yanayi.
Na tambayi babban mai gabatar da ƙara na gwamnatin Najeriya ko menene hikimar gudanar da shari'un a Kainji maimakon nan Abuja.
The detainees are all in Kainji.
Su waɗannan tsararru duk suna Kainji ne a barikin sojoji. Muna da sama da waɗanda ake zargi 1,800 a tsare a cikin bariki. Kaga ba abu ne mai sauƙi ba a ce duk mun kwaso su nan Abuja don wannan shari'a. Abin da kenan ya sa muka nemi babban alƙalin babbar kotun tarayya ya naɗa alƙalai don su yi shari'ar a can. Lauyan kare haƙƙin bil'adama a Barista Yakubu Salibawa ya yi tsokaci kan yadda ake gudanar da wannan shari'a a Kainji.
Idan ka duba bisa ga tanadin da kundin tsarin mulki ya yi, akwai 'yan kurakurai. Gwamnatin tsarin mulki ya ce duk lokacin da aka gurbatar da kai a gaban kuliya ko shari'a a yi shi a bayyane a fili yadda kowa zai gani. Gwamnati za ta ce magana tsaro shi ne muhimmi kuma a wannan ɗin ba zai yi ba. Kamar mu da muke lauyoyi na kare haƙƙin bil'adama muna da ƙorafi musamman.
Hassan Maina Kaina, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.